Gwamnatin jihar Plateau ta sanya dokar hana fita na awa 24 a kananan hukumomin Jassa Arewa da Jassa Kudu har sai yadda hali yayi. A wani jawabi na musamman da gwamnatin jihar Simon Lalong ya gabatarwa al'umar jihar Plateau kan zanga-zangar kawo ƙarshen jami'an 'yan sanda ta musamman da ke yaki da muggan laifuka ta 'yan SAS. Gwamnan ya ce sun lura zanga-zangar ta dauki sabon salo ta yadda bata gari ke aukawa waɗanda basu ji ba basu gani ba. Gwamna Lalong ya ce hatsaniyar da ta tashi a titin Ahmadu Bello da ke Jos a ranar Talatan nan ta kuma fantsama zuwa garin Bukur har sai sanadin rasa rayukan mutane uku game da kone motoci, lalatawa da satar dukiya da kone wurin ibada a hanyar Gero da ke yankin Bukur a karamar hukumar Jassa Kudu. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjang ya mun karin haske.
Dalili babba shine domin kone-kone da rayukan mutane da suka sarwanta a irin hargitsin da mutane suke yi wanda abu mu ji dadin shi a jihar Plateau.
To amma a nan jihar Plateau an samu rasa rai ne dalilin wannan zanga-zanga?
An samu rasa rai mutane guda uku.
To amma yanzu wani hali ake ciki?
An tura jami'an tsaro a wannan wurare kuma an buƙaci shugabannin sauran kananan hukumomin su tura jami'an tsaro da 'yan sanda domin su
a cikin jawabin shi gwamna ya yi batun cewa mutane su kaurace ma wuraren kasuwancin su.
Wanda mutane masu aiki a asibiti masu kashe gobara da sojoji wato ba a so ga kowa, duk da wanda suke da shaguna ba a so ga kowa a waje domin idan aka gan shi ba za a hukunta shi daidai yadda doka ta tanada.
Shugaban karamar hukumar Jassa Arewa Honorable Shehu Bala Usman ya buƙaci jama'a da su dora kan zaman lafiyan da aka samu a Jos.
Ana cikin hakikin da dai sai aka samu bata gani wanda suka shigo wato suka yi amfani da wannan mutane. Abin da ke gani a jihar Plateau wato a nan Jos ta Arewa shi ne nan dai sakamakon wa'anda suka mutane da suka shiga ciki wanda su ba niyyarsu su bi kadin wannan abubuwa ba, a'a niyyarsu shi ne su ta da hayaniya a particularly a nan Jos North wanda an samu zaman lafiya babu wani matsala. To tunaninsu shi ne lallai a haddasa wani abu da zai zama cewa an samu sa wato sabanin haka. Abin da ya faru kenan kuma lallai kam an danasta dukiya domin an yi kone-konen motoci da tsoron su daga bisani kuma jami'an tsaro sun zo mun tura su sun zo sun dakatar da wannan abu. Kafin na sun yi amfani da wannan dama jawo mutane cewa mu yi haƙuri dai haƙƙin mutane yanzu shi ne a jawo yara hankali kuma a gaya mutane cewa wato a bi abu a lumana. Tun da yake already an riga an establish ɗin abin da ake nema ko gwamnati ta amana cewa za ta duba, to lallai mutane su yi haƙuri ga abin da gwamnati za ta yi a kai.
A halin da ake ciki dai gwamnatin jihar ta Plateau ta rantsar da kwamitin da zai binciko koken cin zarafi da jama'a an 'yan sanda suka yi wa al'umma. Kwamitin zai kuma duba ƙorafe-ƙorafen ya kuma ba da shawarwari, zai kuma kammala aikin ne cikin watanni 6. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.